kanmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su. A yau dandalin VOA nisan kiwo yayi.
Assalamu alaikum. Bakonku a dandalin kiwo ita ce Aisha Sale. Ayola. Na yi primary school ina Ayola, na yi fara secondary school ina, although dai na gama bayan immediately after secondary school ina sai aka min aure, lokacin kuma sai na sake bayan na aure sai na sake na koma wani secondary school a Zaria, na je na sake na rubuta wayan daya sai na fara Edu Zaria, na fara diploma, although rayuwa na ina sha'awan na ga na dawo architect. But unfortunately, sai na samu kaina a MassCom, na yi diploma a MassCom, sai after that, sai na zo na samu direct entry. So na fara first semester na kenan, sai na dan samu matsala dai sai na zo na bar, na samu matsala da aurena sai na zo na bar makarantar sai na dawo kan.
Za ki kuma ba mu labarin wani irin matsaloli kika fuskanta a yayin karatunki. Bayan gama karatu kuma ina labarin neman aiki.
So after bayan na dawo Kano wajen parents ina already dama ina son rubutu, so ina ga ina da sha'awar rubutu. So ina ga like even the course and I studying is not a bad thing. So sai na fara rubuta stories, ina rubuta articles. Sai na fara in kaina ina aiki da media house. Na fara tuni da kawata muka fara printing wani magazine, the Glitz magazine. Sai unfortunately dai bai zai working out ba. Sai na zo na aiki da AIT Kano. After some time sai na zo kuma na koma Freedom, lokacin suna Freedom Express. So after that kuma sai na koma na je ina aiki da Jurod newspaper. Sai wasu kuma online magazine, irin magazine wanda nake rubuta musu article hakan nan. Was especially akan tourism because kawai sai na da ina da interest akan tourism. So I ina rubuta a lot about tourism. So daga baya dai sai ni deciding na koma makaranta, na furthering education ina sai na tafi Ghana. Na je na sake studying mass communication din a Sikkim Manipal University. Sai bayan na dawo sai kuma na zo na yi service ina. After my service, I was able to, until I inquired also, so I was able to relocate to Kano. So then I found my service at Tesco, the Kano Electricity Distribution Company, for 1 year. So after the service, I was able to go to Abuja. That's the one.
Da kika samu aikin wani irin gwagwarmaya ake fuskanta a wajen aiki? Kuma wani irin nasarori aka samu?
Challenges da na samu a wajen da makaranta da yake gari ne da ba irin namu, although dai karatun su ya bambanta da namu nan Nigeria. Dan na fara EBU, so I was not used to komi za a yi shi online. In assignment ɗinka ne za ka je ka yi submitting in shi supporter ɗinka. Kai ne a za ka je ka ɗauki report, za a ce maka je ka haɗa jingo, za a ce ka je ka yi programming wannan ka kawo TV program, za a ci irin wannan abubuwan. So it was a challenge for me because even though na fara aiki a media, but still da na zo na ga yanda suke operating a makarantar din, so it was a little bit challenge for me. But daga baya sai na ga I was used to it. Sannan kuma the other challenge shi ne zaman da ba ƙasanka ba, akwai certain ɗabi'u da za ka gani kai a wajenka sabon abu ne, but su da yake rayuwansu ne is a normal thing, kuma exposure ne. Already ina ɗan sayar da turaren wuta, su humra, oil perfume, ina da irin da line na ina kiransa so na bill perfume. Ina sayar da turaren wuta, su dinka, su dufan, ina sayarwa dama ina yi kafin nan. So sai na ci gaba da business, ina na yi applying aiki ne. Ban samu ba. Office da na gama da su lokacin ɗin da Sketco, su ma irin sun ce mini na dakata, so
engage in a business in I was thinking immediately in na gama don samu aiki sai na ga ba haka bane ina mamakin gashi na gama service amma kuma ba na aiki sai ne shekara bane concentrate na business ina na ci gaba da abin da nake yi almost getting to a year da haka na bayan na gama service kai ko sai suka kira ni suka offering ina a job aka bani media relations da corporate communication department akwai wani live chat da ake kiran shi a website inda za su complain su kai inquiries din su I'm among the people that make the responding to their request
to wani irin kira zaki wa matasa musamman mata akan idan mutum yana da buri ya tabbata ya cimma burinsa yi ilimi kuma ya sana'ar hannu
ina yi sannan kuma ina dan organizing dan events dai hakan nan dan mutane a samu a irin a samu good network advice zan ba wa mata most especially namu kanmu a cikin wani yanayi da sai ka gani mun zo mun giving up but I believe kai kana da an kuma kana so ka fulfill wannan abu ni ana wa shawaran kada ki ce zaki giving up because no matter how a rayuwar nan in baka tashi ka taimaka kanka ba ba mai taimaka maka ko mijin ka ne akwai ran da zai gaje da kai but in ka tashi ka taimaka kanka kana dan wani sana'a zai taimaka maka makarantar nan da ake gani ake ce a mata bai kamata su je makaranta ba mata ya kamata su tafi makaranta wannan makarantar ma ai yana taimakawa ne because budewan wayewan kai ne mace in ta je makaranta za ta iya taimaka wa 'ya'yanta su yi homework wani abin da za a zo a ce a makaranta za ta yi jiji ta tsaya ta yi facing makaranta ta musu magana irin wannan abubuwan yana taimakawa a zancen ki zanna ki a'a dan ko miji ya sakin ki ki ce ke rayuwar ki ya kare ina ni ko lokacin da na rabu da uban ya'yana bai sa ni na yi losing hope akan zan achieve wani abu a rayuwana ba still ina pushing ko da yes in za ka ji wani iri in ne din kashe za a cike ba za wara ne a dinga pointing finger at you duk wannan kada ya dame ka for as long as ka san abin da kake yi duk wanda zai zage ka yi je ce ne tunda dai ba tabo zai maka a jiki ba ka je kai struggling kai facing rayuwanka kai achieving abin da kake so kai achieving zancen ki zanna a gida sai an ka an baki bai taso ba bani ma yana da matsala
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya